Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden zai isa taron kolin sauyin yanayi da Majalisar Dinkin Duniya da za a gudanar a birnin Glasgow a mako mai zuwa, tare da alƙawarin tabbatar wa duniya cewa Amurka ta shirya ta zuba jari mafi girma a tarihin yaki da sauyin yanayi a duniya. A ranar Alhamis, jami'an fadar White House da shugabannin 'yan Democrat a Majalisar Dokoki sun sanar da sabon kudirin shugaban ƙasa na kashe kuɗin gwamnati a kan farfaɗo da sauyin yanayi. Yayin da aka takaita kuɗin da za a kashe a kan kudirin na baya, sabon kudirin ya kunshi dala biliyan 555 wanda za a kashe kai tsaye wurin rage gurɓatar yanayi a ƙasar, tsakanin kashe 50 zuwa 52 cikin 100 na daga shekarar 2005 kafin shekarar 2030. Wannan ya yi daidai da bukatar gudunmuwar ƙasa wanda Amurka ta himmantu a lokacin da Biden ya sake komawa ga yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris a farkon wannan shekara. A cewar masu fafutuka da masu sharhi, wannan zai ƙarfafa matsayar Biden na ganin Amurka ta jagoranci duniya a yaƙi da sauyin yanayi. A jiyar Juma'a, hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta FDA a takaice ta ba da umarni a yi amfani da rigakafin COVID-19 na Pfizer BioNTech a kan yara 'yan shekaru 5 zuwa 11. Hukumar ta FDA ta amince a yi wa yara allura da kashi 1/3 na adadin rigakafin da aka yi wa matasa da manya. Yanzu da aka amince a yi wa yara rigakafi, za su iya komawa makaranta kana su gudanar da wasu harkoki fiye da yadda aka garkame su a cikin gida, suna karatu ba tare da ganin abokansu ba, inji Dr. Kausar Talat na Jami'ar John Hopkins a cewar Associated Press. Ta kara da cewa rigakafin zai kare su kane kare al'ummarmu. A ranar Talata, masu ba da shawara ga cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka za su fitar da cikakken bayani akan shawarwarinsu, kanin daraktan cibiyar shi ma zai ba da jawabinsa na ƙarshe. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya kuma sake wani yunkurin shirya wa Papa Roman Francis ziyara zuwa Koriya ta Arewa, wani lamarin da ake ganin sabon neman fara tattaunawar diplomasiya da Pyongyang da shugaban Koriya ta Kudu ɗin ke yi. Moon ya buƙaci Papa Roma ya kai ziyara a Koriya ta Arewa ne yayin da suka gana a fadar Vatican a jiya Juma'a. Yana faɗa masa cewa wannan ziyara za ta kawo dawwammamiyar zaman lafiya a yankin ruwan Koriya, a cewar kakakin fadar shugaban ƙasar Park Kwin-min. Moon ya je birnin Roma ne domin halartar taron kolin manyan ƙasashe 20 mafiya ƙarfin masana'antu a duniya. Papa Roman ya ce a shirye yake kai ziyarar domin zaman lafiya da kuma taimakawa bangarorin, amma sai idan Koriya ta Arewa ta ba shi gayyata, inji Park. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga shugabannin sojan Sudan da suka yi juyin mulki da su guje wa duk wani nau'in tashin hankali akan masu zanga-zangar lumana da za su yi a yau Asabar. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya nemi a saka sunansa ne ya yi wannan kira ga shugabannin sojojin Sudan ɗin yayin da yake yi wa manema labarai bayani. To, ranar Litinin da sojojin suka kwace mulki, ɗan ƙasar ke gudanar da zanga-zangar neman maido da gwamnatin farar hula. Wata haɗakar ƙungiyoyin unguwanni da 'yan raji suna shirin gudanar da tattaki na miliyoyin mutane a yau Asabar bisa takin ku fice daga mulki. Jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 9 ta harbin bindiga, kana suka jikata wasu 170 yayin zanga-zangar, a cewar kungiyar likitocin Sudan. Wasu 'yan kasar sun ji tsoron cewa jami'an tsaro ka iya afkawa zanga-zangar da ake niyyar gudanarwa a yau Asabar, inji Reuters. A ƙarshe, a jiya Juma'a, kafafen yaɗa labarai da iyalan wani daddaɗin abokin aiki ga hambarariyar shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi, kana ɗan jam'iyyarta, sun ce kotu ta tabbatar da laifin cin amanar ƙasa a kansa, kana ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari shekaru 20.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Abari ya mutu, janjani ke kawo rabon wani, 'yan uwan mutau bi kyakkyata ni nishadi sadarin Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kalawa alheriya
wani lafiya lau ya mutan gida ya New York ya sanyi
sanyi alhamdulillahi gashi nan mutaje an fara saka
tsaran sanyi ka tsoran sanyi na ina ganka in ka kunshe sai ka ce wani eskimo sai haba haba
lego
ma dan wannan sanyin ma dan hunturu
haka ne ake ne abin nan shawara da ake bamu ne yasa muke daukan matakan tsaro
a to
matakan kariya
aiwa lafiya uwar jiki to Allah ya kare mu Allah ya sa mu gaba wannan
ake hanyar lafiya biki da shekara
haka kuwa Allah ya sa mu gaba wannan yanayi
amin summa
to baba kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe zamu fara da mika sakonnin ta'aziya abokan aikin mu an yi masa rashi wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda
Biyu
kawunsa Alhaji Mejobukar Haruna ya rasu ranan ne shi kuma abokin aikin mu har yanzu Murtala Faruk Sanyinna shi kuma wanda yake mishi a matsayin baba Malam Muhammad Sani Aliyu da aka fi sani da mijin yawa soja shi ma ya rasu a cikin wannan makon. Sai kuma wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya shi kuma wansa ya rasu wanda ake kira Umar ya da ke jeka da fari Gombe shi kuma mota ce ta kade shi yana kan
babur ba
yana kan babur a Gombe. Allah ya ji kan mamatan duka. Allah ya sa
amin sun amin
kuma kyautata
namun kan amin. Ku gaisuwan taya murna ce zuwa ga Alhaji Yahaya Ibrahim na daurin auren ƴaƴansa da suka hada da Hawa'u Yahaya da angunta Yahaya Musa da kuma Rabiatu Yahaya da angunta Ibrahim Husaini Adamu wanda aka daura a jiya Juma'a kenan masallacin Sheikh Dan Bauchi dake Tudun Wada Kaduna. Sannan mai sauraren mu kuma ya aika da wannan sakon taya murna zuwa ga Malam Sile Abu gidan mabuga bakin kasuwa Faki da Malam Nasiru Kefi sarkin kwanar Dangora na daurin auren ƴaƴansu da suka hada da Alhaji Bashari mai katako Faki da amaryarsa Maryam Ummi Kefi sarkin kwanar Gora wanda za a daura a ranar 6 ga wata mai zuwa kenan wato Nuwamba na da kwana 6 kenan shekarar 2021 wanda a wato asabar mai zuwa kenan wanda za a daura da misalin karfe 2 na rana a masallacin Juma'an kwana Dangora. To Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a dayyiba. Sako daga Isuhun Dila Faki jihar Kaduna.
Sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Malam Abdullahi Ibrahim da na Alhaji Dan Ladi Muhammad Dan Isa Kirfi domin auren ƴaƴansu Sirajo da Maimuna waɗanda za a ɗaura mu auren nan a yau a masallacin Juma'a na Federal Locus Bauchi. Sai dai ba faɗi ko da ƙarfe nawa ne za a yi wannan aure ba.
To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Shehu Aliyu Gandi da na Alhaji Musa Usman Bakura na ɗaurin auren ƴaƴansu Abdullahi Shehu Gandi da Hajiya Saratu Musa Usman da za a ɗaura an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9 na safe a namba 34 Shakli Man Habibi unguwar malamai Tudun Wada Zaria. To Allah ba da zaman lafiya da zuri'a dayyiba.
Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Yusuf Alhaji Isa General Manager Television na jihar Yobe wato YTV kenan wanda za a daura auren yarsa Khadija Yusuf Isa da aka fi sani da anti za a auren ne shi ma yau dinnan da karfi 11 na safe a masallacin Line A da ke Zanna Zakaria Housing Estate kan hanyar dashuwa a Damaturu jihar Yoben Najeriya. To Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba ko
amin suma amin amin suma amin.
So yes, I'm not your worry, what's the matter?
to bari mu mika gaisuwar fata alheri ta sada zumunta ga Alhaji Mai Gero Kesa Udubo wanda yake son a gaida mishi da malam mai zanen hula gololo da Yusuf Bazuka Gololo da Alhaji Haruna BBY yar Masuwa da Alhaji Musa Lawo Kacella da Baffa Haruna Bajuga sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga Yusuf Metela Samaru bus stop Zaria da Hafiz Ismail Usman Imani Layin Dogo Samaru Zaria sai injiniya Muhammad Usman shugaban karamar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna da kidado Adamu Chairman Road Transport Workers Dadi Motors Kwangila Zaria da Sheikh Mohammed Jamil Albani Samaru Zaria DG Interface Kaduna wato wannan kungiya ta ke hada kan mabiya addinai daban-daban domin samun wanzar da zaman lafiya wannan kuma zamu hada da Reverend Joseph Hayat sune suke da Sheikh din nan suke wannan kungiya suke jagoranta wannan kungiya Allah ya sa kasu ta cimma ruwa na samun hadin kan al'umma da zaman lafiya a kasa da walin Samaru Zaria Alhaji Kabiru Babale kasuwar dare shi kuma shugaban wannan kungiya ta matuka motoci kungiyar ku ce kafakku gonar ku aka shigo yau
baba eh haka ne an shigo layin
ku sai Allah
an adawo lafiya
ya adawo lafiya mhm ya Allah mu azu gaza director kamfanin Farmers Escort Samaru Zaria da barista Shamwili Muhammad Nasir babban limamin masallacin Central Mosque a Samaru sai Alhaji Abubakar Baba da dukan membobin kungiyar wannan kungiyar taku baba ta matuka motoci
ta matuka mota haka dake
ta Samaru Zaria wato jagoran wannan Dalhatu Manjos Gubir na Samaru Zaria da fatar duk an tashi lafiya
amin su amin malam Alhaji ne mai ka ai kan adawo lafiya da idan Allah to ni kuma ina da gaisuwar taya murna daga Mahmud Salu Kaura da Moda Zamfara yace gaisuwa bari ya huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka sai kuma gaisuwa zuwa ga mahaifi na Alhaji Salu mai gyaran agugu Kaura da mai martaba sarkin kiyawan Kaura na Moda Malam Sanusi Muhammad Ahmad Asha da Alhaji Sanusi Walin Kaura na Moda da injiniya Sanusi Nasiru Kaura baban Afan da Honorable Ubaidullah Yahaya Kaura da Honorable Hafiz Balarabi Gusau da Faruku Liman na kasa da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Malam Tsoho mai wankin hula Kaura na Moda da baban Yusra Gusau da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa Kaura na Moda da Mansar Baba Wuro na Fada yace da fatan duk sun tashi lafiya daga Salu Kaura na Moda a Zamfara
to so, baba ka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili
ko ka dan kuwa
yawa tilas mu ja burki nan sai ba ku mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana
yari ba ne yari ma ko ina na fara har mina batuna masu yana suna fada shi malaka ji ko ina kai kula mana asari ma faya mana ka taba idan ka taba wallahi zaka kone ba mu kai mana mu je mana jinin zama ayya kare mana da miki hotelin guri baba sanya mana wow mama ci mana yadda ne mu sarafa mana Kano Kaduna Zaria ka tsana an ka tsaya sari mani na mana haka na fara layo musu zara zubin mu kokora da samu zara huka safa era Allah ne ya tsara ba wata dabara na shin ya tabara maka nan fatara ko da za a sara saki a dabara ya kawo dabara huka ba fatara ko da su da gora kikawan ce ne ra duniya mu shara kai wai sa anka Why is it anka? Hey! What nice? Oh, oh, oh.
Yum, 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 yum gari mai dadi haka mana ba mu bukata wahala wanda ke kiranta Allah ya kiyaye mana kila mana ba na hanya hipo kila mana sai an kwadi babu wani hipo kila a Kano an yi ne mana mai control mana yadda muke rike mic mana mamaki na basu yadda nake rike mic tafiyar a gade mana ejo kila mana da take ba mu kama ne mana yanzu ba kan hinya take wajen da ba mu kama shi sai da kallo mana dan sai ma fa ya samu shi desire maganin mai laya mana masu taya sa su shirya ya cigaba da su ya duba kana su ya kale musu ya kunce mama ni ya kakkaja da iya dole ne in biya
san makon da ya shige baraka ta kwaro hira da wannan mawaki da muka gayyata wannan zaure yari
da haka yarima ba
yawa ta tambaye shi burin shi na rayuwa sai kuma lokaci ya kwace mana
shi kuma ya hau bayani
yawa bari yarima menene burin ka na rayuwa
gaskiya buri na awaka ina son zama international mawaki kuma ina kokarin kwatanta ka duk da cewa kin san Allah ne ke kowa ina kwatanta ka saboda akwai abubuwan da dama masu sauraron waƙoƙina suke nuna min cewa ina zuwa da bakon al'amara wanda ba kowane mawaki bane yake yin su ba to gaskiya ina zuwa in zama standard international mawaki
to me yake ci muku tuwa a ƙwarya musu a harka ta waka
gaskiya ba komai bane ba yake ci wannan tuwa a ƙwarya musamman a arewa face rashin tallafin da muke bukata dan kiga mutum waki ne a kudu wallahi idan kika dauko wakarun upcoming artist nan arewa wallahi ragargaza dan kudu amma sai kiga karam waki a kudu yanzu zai fara ne zai suna saboda suna da manya akan harkar wanda suke zuba musu kudi a harkar su ma su zama sun zama wani idan kika dubi Don Jazzy ya dauko Corolla Bello ya dauko Ricardo Banks ya dauko many artists wanda suke waka kananu wanda daga baya suka zo suka zama popular amma mu anan arewa sai dai kai hozirin iya karfin ka ka zama celebrity sannan kuma duk wannan wahalar da kai da ka zama sai ga mutane suna kokarin su ce sai kai musu amma kai musu ba a ci zagin ka gaskiya muna fuskantar wannan kalubalen babu wani taimako a cikin wakar a arewa saboda ni salon da na faro da shi inda na samu irin wannan abin da ake bukata na tallafin mawaka wanda ake janyo mawaka gaskiya da a international din ma sai na zama na buwaya saboda salo ne wanda na kirkiro shi daban da irin wanda ake a bangaren R&B wallahi
to
amma babu kawai to kuma idan kana bukatar kudi kuma kana son ka taimaki kanka magana ka ce zaka yi hip hop baka da wani good father wanda zai taimaka ma gaskiya abu ne mai wahala dole ya kada da Hausa to kuma da Allah ya taimake ni duk inda na bangara duk bangaren da na motsa kawai sai inji kamar dama anan an halice ni ne kawai dan in yi wannan bangaren alhamdulillah ina da wannan baiwar
to to madalla muna godiya yanzu a al'adar shirin muka a shirin a bari ya huce ne idan kana da waɗanda kake son ka gaisar zaka iya gaida su
da farko dai ina gaida mai gidana Farhama ina gaida kuma mai gidana Annur wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suke taimaka mu sai uban Jazuli sannan sai kuma mai gidanmu kuma shi ma mai kaunar cigabanmu Hamisu Birika sannan ina miƙa gaisuwata ga mahaifiyata mamana kenan da babana wanda su ne gaba ɗaya jigon rayuwata su ne suke ƙara min ƙwarin gwiwa a kan tafiyar ina miƙa gaisuwata a gare su sai kuma abokanai na wanda muke tare da su tare da James Intayati ita ma ina miƙa godiya ta a gare ta
to
ɗan'uwa kuma rabin jiki
to muna godiya
to baba ka ji babu namu
Allah ya cika mu duka mu burin mu na alheri
na alheri amin su amin
yari ba ne
Ina labarin da zan baka labari ne na malamin makaranta da ɗalibansa.
To.
Malamin makaranta.
A ke za a sha camsa a wannan aji.
Ai kuwa to wannan malamin makarantar baba ya koya ba. Irin yadda za a bada labari sai a tambayi ɗalibai ai muku tambaya bisa ga labarin da aka bayar daya. Ya bada labarin aikin soja.
To
shi ke da yadda ake a shiga soja a samu horaswa a tafi bakin daga da dai gwagwarmaya da sojoji suke sha a bakin daga
kin san yara ko da son soja.
Yawa, yara da son soja, yara suka kasa kunne suna ta jin, suna jin labari da aka gama sai yace to dan muku tambayoyi abinda nake nema daga gare ku ya babbata takarda. Yace kowa ya rubuta ya bani labarin abinda yaje ya gani abubuwan da suka faru. Wai ku tafi yace ma yara ku rubuta ma abubuwan da suka faru lokacin da kuke bakin daga.
Tamkar din su suka je bakin daga din.
Sun je kamar su suka je tunda an riga an ba su labarin yanda ake aikin soja da abin da ake a bakin daga. Shike da yara suka yi ta rubutu suka yi ta rubutu. Bayan lokaci dan lokaci yace to lokaci a tsaya da rubutu yake karbi takardun yara. Ya maki. To da yazo kan wani yawa da yazo kan wani sai ga bai rubuta komai ba. Wato ya kuma nan gaskiya kenan ko
a'a sosai ko ai yayi kiba da kyau ma kai
ai to sai bala ne ta mishi ya akai ka mutu waye kaje ka an ji ka ba
su labarin da ai ai ya ba shi labari haribi akai ko bam ya taki
ko dai me faru ma shi ne daga zuwa ka kashe shi shikenan ba labari ta kurin gudu daga bada majinu da daga bada su da ka tilas mu jaburki dan yanzu a madadin
baba ya ko bakeri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
kuma na ba mu bukata wahala wanda ke kiranta Allah ya kiyaye mana kila mana bana hanya hipo kila mana sai ni akwai babu wani hipo kila a Kano a nina mana mai kontrola mana yadda muke rike maki mana mama kina ba su yadda nake rike maki tafiyar a dade mana kai jotile mana da take ba mu kamani mana
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya